Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da laifin murar zamani dauke da ci gaban labarin nan da aka gurfanar da hukumar Karota da ma shi kansa shugaban hukumar Karotar a gaban kotun majistri mai lamba 20 dake zamanta a sakata a gidan muttala kenan karkashin mai shari'a Muhammad Jibril wadda ta sanya yau domin wato ainihin sauraron wannan shari'a to amma dai a zaman kotun na yau da aka zauna shi shugaban hukumar Karota Honorable Baffa Babba dan Agundi bai halarci zaman kotun ba kuma a hannu guda kasancewar wato ainihin kara ce ta zargin laifi shi yasa ba zai yiwu a yi shari'ar ba hadda har sai in wanda ake kara yana gaban kotu dan haka lauyan masu kara ya buƙaci da wato ainihin yi da abin da ida ce na doran doka dan ganin shi shugaban hukumar ta Karota ya zo gaban kotun ta yadda za ta samu damar yin wannan shari'a dan haka kotun ta yi wato ainihin bashi dama ta ƙarshe ta daga shari'ar zuwa ranar 19 ga watan gobe kuma ta wajabta masa lalle ya halarci zaman kotun a wannan rana tunda dai a wannan bai zo ba idan kuma wato ainihin bai halarci zaman a wannan rana ba to babu shakka kotun za ta yi abin da ida ce na doran doka dan ganin ya zo kotun kuma an yi wannan shari'a to wannan dai shine a takaice abin da ya faru a zaman kotun na yau kuma muna nan muna tattara alƙalima da bangarorin shari'ar domin zantawa da su alabashi a sauran shirye-shiryenmu na gaba a ji muryoyinsu da ma hanzarinsu da bayanansu akan waɗannan al'amura Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da la FM muryar zamani.